Ashirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa a al'ummar su a yau mun samu bakoncin.
To da wa muke tare yau?
Maryam Lawan Gwadabe, shugaban mai makarantar Blue Sapphire E-Solutions ICT and Business School, makarantar kuma kimiyya da fasaha da kuma kasuwanci.
Secondary yayi ko ko?
A'a, ba secondary bane ba, kamar it's a institution da ko kana secondary ko
cibiya ce.
Ya cibiya ce da ko kana secondary ko kana primary, kowa it's open for kowa zai iya shiga yayi amfani da.
Ba mu labarin ki. Ya aka yi har kika yi tunanin ya kamata ki bude makarantar kimiyya da fasaha?
Da farko dai ni na fara bayan na gama secondary school sai na shiga irin kafin na samu admission na tafi university, iyayena suna son jin karanta biochemistry, ni kuma bana so. To da na tsaya haka ina dan bayan mun yi jam na ga naci na shiga damuwa. To luckily cikin sa'a sai aka kawo ta tallan wata makaranta ta computer, sai babam ya ce kawai na shiga kafin a fara zuwa makaranta. So ina shiga wurin sai na dinga irin ina koyon computer haka na maida hankali sosai. So sai irin masu makarantar su ta ba shara irin to ai su suna ma transfer program, in ka gama zaka tafi wata kasar ka cigaba da karatu. So cikin sa'a dai Allah ya taimake ni sai ya ce to shikenan, ba sai na je na karanta biochemistry ban tsaya anan, in karasa koyon computer. To bayan nayi nan wurin shekara biyu ina nan sai kawai na decide gaskiya bar kawai in tafi je nemi admission fresh in para software engineering a wata makaranta a Coventry University. To da nayi bayan na gama nan wurin na karanta software engineering, duk da yake harkar computer ce, na gama na dawo ina dai ta maida hankali haka, na samu result mai kyau sai na dawo gida sai na samu kuma ƙara admission din masters na tafi Middlesex University, shi ma je na karanta akan network management na computer. To da nake ina a wannan lokacin sai na dinga tunanin kai in na dawo baka da buri da ya wuce irin samu aiki MTN Etisalat irin dai haka, sai kawai dai irin wannan yawa, sai kawai dai wata zuciya sai ta ce min to ai kuma yanzu aikin wahala yake a gari, kawai gwara in dawo in fara nawa kasuwancin. Da na dawo sai ina zaune kawai sai na shine ce to ni na san matsalar da na samu lokacin da muna makaranta shine irin technical skill din ya zaka yi amfani da computer yana maka wahala, saboda bamu tashi da shi bamu iya shi ba. Akwai makarantun computer da yawa amma ba sa iya catering for wannan abun. Sai kawai na zo na fara na gaya baban mu, na zo na nake gaya mishi labarin duk ga abin da zan yi wayo. Sai ya ce to shikenan, rubuta business plan. Na zauna na tsara business plan ne komai da komai na nuna masa, sai ya ce gaskiya yayi yana son idea din, to shikenan zai invest in a ciki. Na ce to shikenan,
I don't tambaye ki to ina batun kuɗi tunda ba a sana'a sai an zo.
Oh yawa, haka ne. Sai ya ce to cikin ikon Allah ma da nazo sai ya mun alƙawari, yace idan har na samu distinction a masters ina to shikenan, shi kuma yayin alƙawarin zai bani finance din da zan fara wannan. To shine sai bani sai na fara. To kuma da na fara dai alhamdulillah.
Yanzu me wannan makarantar taki me za ta koya mata?
Muna shine abinda like yanzu concentration is mun fara kaman mai da hankali kan mata da yara, saboda mun fuskanci cewa yawanci like Nigeria muna da kusan over 60% na mata,
saboda
yawa. So idan muka mai da hankali kan mata insha Allah za a samu burin da ake so a samu kan harkar ICT a mata, saboda haka shi yasa mukai mun yi shekara guda kuma alhamdulillah mun yi graduating student kusan sun kai 500.
Kalubale kuma fa
gaskiya akwai kalubale da dama, saboda mutane yawanci ba su saba da ICT kama ana daukar sa kama wani jin dadi ne na rayuwa, bayan kuma dole ce ta zama a rayuwa. To shine sai kai ta faman kai educating mutane yaya za su karbe shi. To shine gaskiya kalubalen da muke fuskanta.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.